Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinki. Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa, assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, kuma shin da gaske ne ita kadai ce ke da ikon tafiye-tafiye a tsakanin kasashen duniya ba tare da faso ba? Kuma an taɓa samun namiji da ya yi mulki a masarautar ko Yarima Charles ne na farko? Mai tambaya Aminu Adamu, Malam Maduri, jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma aji maimaitin ansar tambayar haɗin gwiwar nan ta su Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahibi Yawuri, masu cewa, assalamu alaikum, gaisuwa ga dukkanin ma'aikatan BOA Hausa. Don Allah ku ba mu cikakken tarihin shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud. Wassalam. Bari mu fara da ansar tambaya kan takaitaccen tarihin marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wanda Malam Aminu Adamu da wasu masu sauraron mu ke son ji. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Adamawa, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga malamin tarihi a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, Dr. Adamu Babikwai. Wanda ya ce,
Malam Aminu Adamu, Malam Maduri, a takaice saboda karancin lokaci a gurguje za a baka takaitaccen tarihin ita sarauniya Elizabeth, wacce a wannan wata da muke ciki ta riga mu gidan gaskiya. An haife ta a daidai karfe 2:40 na asuban ranar 21 ga watan Afrilu na shekara ta 1926, kuma bisa ga watakila abinda ka sani ne, ita ce sarauniya ya wace ta dade akan karagar mulki, saboda kuma ta shekara 70 tana sarautar wannan masarauta ta Ingila. To bayan wannan kuma yana da kyau ka san cewa ba ita ce kadai mace da ta sarauci wannan masarauta ba, saboda kididdiga koko tarihi ya nuna cewa tana daya daga cikin mata takwas a wani kaulin kuma mutum mata shida da suka sarauci wannan masarauta ta Ingila, wanda kuma misali in a baka sunayensu ne, akwai Mary ta daya, akwai Elizabeth ta daya, ai kana ji ana ce mata ita ma Elizabeth ta biyu, saboda akwai Elizabeth ta daya, sannan akwai Mary ta biyu da Anne da Victoria, kafin nan ita Elizabeth ta biyu din. To wadancan biyun din, saboda akwai dan cece kuce a kansu, shi yasa ake ganin cewa a iya cewa da wadanda halattattu su ne guda shida. To ta shekara 70 tana sarautar wannan masarauta ta Ingila, wanda kuma a daidai lokacin da ta yi wannan mulki nata, an sami prime ministoci waɗanda ta yi aiki suka shuɗe a ƙarƙashinta har wajen guda 15. Wato kusan a iya cewa ita ce wacce ta fi aiki da mafi yawan prime ministoci. To sannan kuma yana da kyau kasancewa tana ɗaya daga cikin jerin sarakuna ko a ce waɗanda suka yi mulki wacce ta mutu ta bar makudan kuɗaɗe, wanda kusan a iya cewa ba wanda ya san ƙididdigar su. Amma dai a bincike da aka yi kafin rasuwarta, an tabbatar da cewa ta mallaki zuzurutun kuɗi pam na gugan pam wajen miliyan 370, sannan dala tana da wajen miliyan 426 kafin rasuwarta kenan. To wannan ƙididdiga ce wanda ba wanda ya sai ce tabbas ga abinda adadin abinda ta bari. Kuma ta rasu tana mai shekara 96. To hakika tambayar ka ta biyu, gaskiya ita sarauniyar Ingila ba ta bukatan fasfo duk kasar da za ta je, saboda kuma ita ke da ikon ba da fasfo din. To kuma kaga kai mai ikon badawa baka bawa kanka. Sannan kuma ita ce kadai a tsarin Ingila wacce take da dama ta yi tuki ba tare da lasisi ba. To kaga waɗannan darajoji nata kamar da ka tambaya haka suke. To sannan kuma kusan tun 1960 hotonta ke kan kudin Ingila fa. To wannan kuma kaga wani abu ne wanda yake a tunanina yana da kyau ka sani. To watakila za ka so sanin me yasa take ake ce mata sarauniya Elizabeth ta biyu, saboda akwai ta dayan, to ita ta dayan tayi sarautar Ingila har ma ta gama bata yi aure ba. To ita wannan kuma kaga tayi aure, ta haifi, tana da ƴaƴa maza uku ne ko da ƴa mace daya in ba na manta ba. Sannan kuma tayi fice wajen basira da kuma wayon cimma manufa, duk wani abin da ta sa a gaba tana da dabaru. Allah ya bata basira na sani yanda za ta gudanar da harkar mulki. To wannan kenan game da wannan tambayar taka. To kai tambayar cin cewa ko shi sarki Charles da ya dare ranar 8 ga watan Satumba, ko shine na farko, ko kuma an taba yin jerin mazaje da suka yi sarauta. To gaskiya masarautar Ingila alƙaluma sun nuna cewa akwai maza daban-daban da suka sarauci wannan masarauta har sun kai mutum 61 cikin shekaru 1200 da za a ce aka dauko wannan kididdiga. Akwai misali da zan baka, akwai George na 1 wanda ya sarauci wannan masarautar tun 1714 zuwa da 27, sannan ka sake samu George na 2 wanda shi kuma daga 1727 zuwa da 60 ya sarauci wannan masarauta. Aka sake samun George na 3 wanda ya sarauci wannan masarauta a tsakanin 1760 zuwa 1820. Aka samu George na 4 wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta a 1820 zuwa da 30, kafin nan aka samu William na 4 wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1830 zuwa da 37. Aka zo aka sami mace Victoria wacce ta sarauci wannan masarauta a 1837 zuwa da 1910, kafin nan aka zaka samu George na 5 wanda ya sarauci wannan masarauta ne tsakanin 1910 zuwa da 36, kafin nan baban ita Elizabeth wacce ta rasu a George na 6 wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta tun 1936 har da 52. To bayan rasuwarsa ita Elizabeth wacce ta rasu ta karbi ragamar sarauta a 1952, kuma ta shekara 70 tana gudanar da wannan mulki nata. To bayan rasuwarta ne abinda ka sani shine danta Charles shi kuma ya karbi wannan ragama. Da fata wannan takaitaccen bayani da aka maka ya amsa maka tambayoyinka. Nagode.
To sai kuma maimaicin ansar tambaya kan tarihin shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud, wanda malam ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi ya wuri suka yi. Idan an tuna, wanda ya bayar da ansar shine Dr. Idi Audigiri, shi ma malami a kwalejin malamai ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
abin da zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan Nobamba alif shekara 1955 a Jalaxy, lardi na Hiran da ke cikin Somalia din. Ya yi karatun primary da secondary school a garinsa, sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin Somalia, wato Mogadishu. Ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekara 1981, ya samu diploma a technology, sannan ya dan karanta na dan wani lokaci. Daga baya kuma ya wuce Buffalo University a India, wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah, ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekara 1988. Ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Menai University da ke Harrisburg, Virginia, wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa, ya ba da gudunmawa sosai wurin harkokin ilimi, musamman kasancewarsa member a cikin wata kungiya da suke kira Al-Isla, wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu, kirkiro makarantu da gyaran su da kuma hadda abinda za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar. Sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar Somalia din. Misali alif shekara 2011 yana cikin waɗanda suka yi kokari suka kafa jam'iyyar Union for Peace and Development Party, inda ya zama shugabanta, kuma ya ci zaben shugaban kasa ya dawo shugaban kasa tsakanin shekara na 2012 zuwa 2017, inda ya kasance shugaban kasa na 8 wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu yancin kanta daga Turawan mulkin mallaka. Wannan zabe da aka yi wanda ya bashi daman dawowa shugaban kasa a watan Mayu na wannan shekara ya sa ya dawo shugaban kasa na 10, inda ya samu rinjayen kuri'u 214 wanda shugaba mai ci wanda ya sha kayan Muhammad Abdullahi Muhammad yake da kuri'u guda 110 kawai. Kuma ka san yanayin zaben su, wato ba mutane ne suka fitowa gabaki daya su yi zabe kamar Najeriya mutum daya kuri'a sakwa daya, ba a su bangarori ne da dama suke zaben membobi na majalisa, wanda membobi majalisa din su ne daga ba suke jiya su zabi shugaban kasa. Su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fitintunu da ake fama a cikin kasar Somalia din. Wannan dai shine abin da zamu ce takaitaccen tarihinsa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai da Dr. Idi Audugiri, dukkanin su malamai a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bada umarni Daniel Brown, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.